أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين وتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun tarihin rayuwar shugaban Hadrat sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine zaman mu na 49 a cikin wannan darasi mai albarka kuma muna hararowa ne daga shahararren littafin nan na Fadilatu Sheikh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. A zamanmu na 48 mun tattauna akan jama'u da suka rika shigowa addinin Musulunci. To daga nan kuma sai abin da yayi gaba. To a cikin jerin jama'ar da suka shigo addinin Musulunci bayan an yi fatuhu Makka, to akwai kabila da ake kiran su Hamdan. Akwai kuma Banu Fizara da sauransu. Amma kafin nan, wato na tara su ne sarakunan ƙasar Yemen. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Tabuka, sai ga littafi ko kuma wasiƙa sun aiko. Wato sarakunan Himyar su ne Al-Haris bin Abdikilal da kuma Na'im bin Abdikilal da kuma An-Nu'man bin Qila Zira'in da kuma Hamdan da Mu'abir. Dan aiken su zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Malik bin Murra Ar-Rahawi. Sun aiko shi ne ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa sun riga sun musulunta kuma sun bar shirka da duk ma'abota shirka. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya sanya aka rubuta musu wasiƙa, wato aka mayar musu da martani kenan. A ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haƙoƙin da ke kan muminai da kuma haƙƙin da mumini shi ma zai bayar, wato abubuwan da ke kansu da kuma abubuwan da ke gare su. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin cewa a cikinsu akwai ko kuma a ƙasashensu akwai waɗanda ba su riga sun musulunta ba daga cikin ahlul kitab. To da haka sai ya rubuta musu cewa lallai za a ƙulla alƙawari tsakaninsu da jama'ar musulmai cewa ba za a yaƙe su ba, amma suna kada su yaƙi addinin musulunci kuma kada su yaƙe musulmai. To saboda haka in sun yadda da wannan, to za su roƙa kuma ba da jizya saboda zama a cikin ƙasar musulunci da suke. To Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ba da wasu daga cikin sahabban shi cewa su tafi tare da wannan ɗan aike su mayar da wannan wasiƙar. In sun kai, to su kuma sai su zauna daga cikin wayannan sahabbai su zauna su ci gaba da koya wa mutanen garin ko kuma mutanen ƙasar yadda za su gudanar da addinin musulunci. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shi saroci wannan tafiyar shine sayyidina Mu'az bin Jabal, gwarzan matashi daga cikin mutanen Madina wanda ya rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin yardaddun shi, sannan kuma yana daga cikin waɗanda suka haddace Al-Qur'ani a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan kuma yana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan keɓance su ya gaya musu abubuwa da yawa. Sannan kuma har ila yau Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar shi a cikin hadisi da yawa. To Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu sannan zai yi wannan tafiyar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya yi mar bankwana don ce mishi yayi watakila san da zaka dawo ba zaka same ni ba. Har Mu'az yake kuka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rarrashi shi. To bayan waɗannan sai kuma kabilar Hamdan sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shekara ta 9 bayan dai dawo shi daga yakin Tabuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu wata wasiƙa wacce a ciki ya gaya musu ko kuma ya ba su ka'idodi na dukkan abin da suka nema sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wani daga cikin su ya zama shine shugaban su shine sirna Malik bin Namad sannan ya sanya shi ya zama shugaba akan dukkanin waɗanda suka musulunta daga cikin mutanen shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura kuma sirna Khalid bin Walid cewa ya bi bayan waɗannan din da suka zo suka musulunta ya je ya kira waɗanda ba su musulunta ba ya kira zuwa ga addinin musulunci sirna Khalid bin Walid ya je wannan ƙasa ta su ta Hamdan ya zauna tsawon wata shida yana kiran su zuwa ga addinin Allah amma babu wanda ya musulunta daga cikin su to daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura sirna Ali dan Abu Talib karramallahu wajhahu ya umarci shi da cewa in ya je ya gaya wa Khalid ya dawo gida shi ya zauna ya kira su zuwa ga addini da kuwa sirna Ali radiyallahu anhu ya je Hamdan ya karanta musu wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya kira su zuwa ga addinin musulunci sai gaba ɗayan su suka shigo cikin addinin musulunci ta dalilin wannan zuwa da sirna Ali yayi dan haka sirna Ali radiyallahu anhu sai ya rubuta takarda ta bishara ya aiko da ita a matsayin wasiƙa domin a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan albishir mai girma cewa ƙabilar Hamdan gaba ɗayan su sun shiga addinin musulunci kuma suna da yawa to yayin da wannan wasiƙa ta zo hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar aka karanta ana gama karanta mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fadi sujada ya godiya ga Ubangiji sannan bayan ya daga kanshi sai ya ce assalamu ala Hamdan assalamu ala Hamdan amincin Allah ya tabbata bisa ƙabilar Hamdan ya faɗa haka har sau biyu bayan nan sai Banu Fizara su ne da 11 wayannan mutane daga Banu Fizara sun zo a shekara ta 9 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo daga yakin Tabuka suka zo da mutum kamar 13-17 daga cikinsu suka zo suka bayyana addinin musulunci wato suka musulunta sannan bayan haka sai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa garinsu ko kuma garuruwansu gaba ɗaya fa babu ruwa suna fama da fari mai tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau kan minbarin shi mai albarka ya daga hannayensa masu albarka ya nemi shayar da ruwa wato yayi istisqa'i yayi addu'a dan shayar da ruwa a cikin addu'ar yana cewa Allahumma asqi biladaka wa baha'imaka wa anshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit Allahumma askina gaisan mugisan marihan mari'an tabaqan wasi'an ajilan ghayra ajilin nafi'an ghayra darrin Allahumma suqya rahma wala suqya azab wala hadamin wala gharqin wala mahkin Allahumma askina al-ghaytha wa ansurna 'ala al-a'da a cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Allah ka shayar da garuruwanka da dabbobinka ka daidaita rahamarka a cikin bayinka Allah ka raya ƙasarka wata ta riga ta mutu ya Allah ka shayar da mu ruwa gwaggwaba mai yawa mai wadatarwa mai ƙosarwa mai albarka ruwan da zai zama ba mai nauyi wanda zai lalata shuka ba ma kuma kaɗan kaɗan wanda ba zai ishi shuka ba ya zamto yalwatacce kuma ya Allah ka ba mu ruwan da gaggawa ba tare da jinkiri ba ya Allah ka ba mu ruwan ya zama mai amfani ba mai cutarwa ba Allah ka shayar da mu shayarwa ta rahama ba shayarwa ta azaba ba Allah ka shayar da mu ruwan da ba zai zama mai rushe gine-gine ba kuma wanda zai sanya mutane ko dabbobi ko shuke-shuke su nutse a cikinsa ba ruwan da zai shafe mana gonaki ko ya shafe mana gine-gine ko wani abubuwan amfani ba ya Allah ka shayar da mu ruwa ya zamto taimako daga gare ka Allah ka taimake mu kuma akan makiya addu'a tana nan a cikin Zadul Ma'ad na al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya juz'i na 3 shafi na 48 daga wannan sai labarin zuwan mutanen Najran wani gari ne wanda ya kai kamar nisan tafi kwana 7 daga garin Makka kuma yana daga bangaren dama ne wato bangaren kudancin Makka wannan gari yana kunshi ne da ƙauyuka har guda 73 kuma iya tsawon garin kawai iya tsawon garin ko kuma tsawon inda ƙauyukan suke zai ishi mahayin doki mai sauri ya wuni yana tafiya ya tsawon ƙauyukan nasu kuma iya mayaka kadai suna da kamar mutum 100 mayaka kadai banda mata da kananan yara amma gabaɗayan su suna bin addinin masihiya ne wato kristoci ne larabawa ne amma kristoci wayannan mutane na Najran sun zo ne a cikin shekara ta 9 bayan dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin Tabuka wadanda suka zo gare shi din mutum 62 ne daga cikin su mutum 24 daga cikin sarakunan su ko manyan cikin su a cikin 24 din kuma akwai guda uku wadanda sune jagororin gaba ɗaya mutanen Najran din ɗayan su wanda yake shine babban jagoran shine wanda sarauta da hukunci yake hannunsa sunan shi Abdul Masih bawan Annabi Isa sunan kenan nabiyin su kuma suna kiran shi Sayyid shine wanda al'amuran da suka shafi karatu da siyasar gwamnatin su to yake karkashin sa suna kiran shi Al-Aiham ko kuma Sharhabil na ukun kuma shine na bangaren jagorancin addini shi kuma sunan shi Abu Harisata bin Alqama yayin da wayannan mutane suka shigo garin Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su da aka haɗu sai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da addinin musulunci suna ta tambaye shi game da addinin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su amsa kuma yana kiran su zuwa ga addinin su shiga addinin sannan ya karanta musu wasu ayoyi daga cikin Alkur'ani amma duk da haka wayannan mutane saboda taurin kai sai suka kisa musulunta sannan suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam game da Annabi Isa alaihi salam me matsayin ka game da Annabi Isa dan Maryam alaihi salam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsawon wannan wunin bai ce musu komai bai ba su amsa ba har sai da Allah subhanahu wataala ya saukar mishi da aya yake ce mishi inna masal Isa inda Allah ya kama sali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika fala takun minal mumtarin wa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر حقيقة مثال النبي إيسى أو جان الله سبحانه وتعالى كما مثال النبي آدم إذا الله سبحانه وتعالى يعرف النبي آدم دقى تبوك ودقى يمبو سنعيش مش كسنشي كزم متون شكي نكوي زم متون ka gani shi ma Annabi Isa alayhi salam Allah ya halice shi daga jikin mace ba tare da namiji ba idan Allah ya halice Annabi Adam da kalmar kun fa yakunu to haka ne ya halice Annabi Isa alayhi salam shi ma daga kalmar kun fa yakunu kuma wata mu'jiza ta alqur'ani shine adadin sunan Annabi Isa alayhi salam Annabi Adam alayhi salam a cikin alqur'ani in ka kirga adadin sunan Annabi Isa alayhi salam zai baka 25 ko da 6 to haka ne shi ma Annabi Adam alayhi salam adadin sunan shi kenan a cikin alqur'ani Allah ya ce alhaqqu min rabbika wannan zance daga ji gaskiya ne daga ubangijinka faratukum minal mumtarin kada ka zamto daga cikin masu kokonto wa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ya rasulullahi duk wanda yayi jayayya da kai a cikin wannan lamari na annabi isa alayhi salam bayan abin da ya riga ya zo maka na ilimi daga ubangijinka fa qultu ka ce musu ta'alu ku taho zuwa gare ni nadau abna ana wa abnaakum mu kirawo ƴaƴanmu kuma ku kirawo ƴaƴanku wa nisa ana wa nisaakum mu kirawo matanmu kuma ku kirawo matanku wa anfusana wa anfusakum sanan sai in kira mu kira kanmu kuma ku kirawo kanku summa nabtahi sanan sai mu kankan da kai a wajen Allah mu kirari ga ubangiji mu kankan da kai gare shi fa naja Allah anatallahi alal kazibin mi addu'a mu ce Allah ya tsinewa wanda baya kan gaskiya tsakanin ni da ku inuwar Allah ta sauka kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya musu wannan to ai ba su yadda an yi ba domin kuwa zama suka yi shawarwari a tsakankanin su suka yi shawarwari a tsakankanin su sai wani babba daga cikin su ya ce kun ga ga alamomin annabci nan tare da shi kuma tabbas in dai ya tabbata annabi ne da gaske kuka yi mubahala da shi to kun hallaka daga ku har zuri'arku har ƙarshen duniya babu wani wanda zai rabauta a cikin zuri'arku ki kar ku yadda ku yi dan haka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gari na wayewa sai ya fita kulta alau na dau abuna ana sai ya kirawo sayyidina Hassan da sayyidina Husaini wa nisa'ana sai ya ce na faɗi mata fito wa anfusana sai ya ce sayyidina Ali ya fito yaje da sayyidina Ali da Nana Fatima da ƴaƴan su guda biyu Hassan da Husaini ai da suka gan shi ya taho ai suka ki fitowa suka koma masaukin su a guje ba sai dai sun fito ba karshe dai kawai suka ce gaskiya su ba za su yi mubahala da shi ba sun yadda za su riƙa biyan jizya amma kuma ba za su musulunta ba sun yadda dai su riƙa biyan jizya wato kamar haraji ne haka da wanda ba musulmi ba zai riƙa biya domin ya zauna lafiya a cikin ƙasar musulunci mafiya yawan ayoyin cikin suratu Ali Imran sun sauka ne ta dalilin zuwan waɗannan nasaran Najran ɗin nan gashi nan tun daga inda Allah subhanahu wataala yake magana ɗin da yake cewa inna Allah asfa Adam wa Nuhan wa Ali Ibrahim wa Ali Imran ala al-alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiyun alim Allah subhanahu wataala yake faɗar tarihin iyalan gidan Imran wato mahaifin ita Nana Maryamu alayhi salam ya faɗi yadda aka yi wajen ɗaukar cikin ita kanta Nana Maryamu sannan da wajen haihuwarta addu'ar da mahaifiyarta ta yi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kuma labarin rayuwar ita kanta Nana Maryamu ɗin yadda manyan malaman Banu Isra'ila suka yi ƙuri'a a tsakankaninsu domin a samu waye zai riƙe ta Annabi Zakariya alayhi salam shi ne wanda ya ci ƙuri'ar saboda yana auren ‘yar uwar mahaifiyarta dama. To da shi ya riƙe ta kuma ya mata ɗaki a cikin masallacin Baitul Maqdis ɗakin ba a ƙasa yake ba a sama yake da yake dama shi kafinta ne Annabi Zakariya alayhi salam sai ya mata ɗakin haka a sama ya zama sai an sanya tsani za a kullum shi ke zuwa da tsani ya sanya tsanin a jikin ɗakin sannan ya hau zuwa gari ke kai mata abinci in ya shiga sai ya tadda ita tana cin abincin da ba a samun shi sai da rani sai sami wannan kalar ƴaƴan itacen tana cin su alhali kuma da damuna ne wani lokacin kuma inda rani ne in shiga gari da sai ya ganta da ƴaƴan itace irin na damuna shine sai yake tambayar ta ya Maryamu anna laki haza ya ke Maryamu ta ina kike samun wannan abubuwa ilce ai Allah ne ya azurta ta da shi min indillah daga gun Allah inna la yaqdi ma yasha bi ghayri hisab Allah shike azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba to da yaji wannan shi ma Annabi Zakariya alayhi salam sai ce to idan ko har Allah tunda Allah yana da ikon kawowa ƴaƴan itace na rani ya kawo su a lokacin damuna ko kuma ƴaƴan itace irin na damuna Allah ya kawo mutum a lokacin rani to ubangijin da yake da wannan ikon yana da ikon nima ya bani haihuwa duk da gashi na tsufa saboda haka nan take sai ya dage da ibada da wasu annabawan Allah alaihi salam masu yawan ibada ne sai ya keɓance kansa a cikin mihrab ɗinsa wato gurin bautarsa ya ci gaba da ibada yana ibada yana roƙar Allah ya bashi da ga addu'an nan a cikin suratul anbiya alaihi salam da kuma cikin suratul ali imran daga cikin addu'o'in nasu yana cewa rabbi la tajurni fardan wa anta khairul warithin da kuma rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiu du'a to shikenan fa nadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab sai mala'iku suka kira shi alhali yana tsaye a gunin sallarsa a wajen ibada yana sallah ya mishi albashi cewa lallai Allah ya baka ɗa kuma ɗan sunan shi Yahaya kuma zai zama annabi ne kuma ga yadda rayuwar shi ma za ta kasance inna Allah yubashshiruka bi Yahaya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan min as-salihin kafin manya kafin ma a haife shi an gaya wa mahaifinsa cewa annabi zai haifa ƙwarai da gaske to daga nan shine aka haifa Annabi Yahaya alayhi salam shi ma kuma Annabi Yahaya din sai ya girma ya zamto mai yawan ibada kamar yadda Allah ya faɗa a can fasajabna lahu Yahaya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusaruna fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin zamto gaba ɗayan su suna rigirgi wajen yawaita ibada ga Allah subhanahu wataala da ita matar da mijin da kuma ɗan nasu kowanne su yake yafi sauran yawan bauta ga Allah subhanahu wataala to daga tarihinsu kuma Allah sai ya kawo tarihin haihuwar shi kansa Annabi Isa alayhi salam duk dai a cikin suratu Ali Imran din to duk wannan yana daga cikin ayoyin da suka sauka domin ba da amsa ga su waɗannan nasaran Najran din har zuwa wannan ayata ibtihali din to daga ƙarshe dai yadda aka yi da su kenan sai suka koma gida amma kafin su koma garin su yana daga alƙawarin da suka yi cewa za su ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jizya kuma suka yi tsoro da shi akan cewa za su riƙa ba shi riga da wando za su ba shi guda 2000 a cikin watan Rajab za su ba shi 2000 sannan a cikin watan Safar za su sake ba shi 2000 sannan kuma za su riƙa ba shi ƙuƙiyar zinari har guda 2000 kowace riga da wando da ƙuƙiya ɗaya kowace ƙuƙiya guda za ta kama kamar wajen naira 400,000 kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ba su alƙawari daga Allah da manzansa cewa ba za a yaƙe su ba ya ƙale su su riƙa biyan jizya ɗin tare da cikakken ikonsu na yin addininsu sannan ya rubuta musu wasiƙa suka nema daga gari cewa to ya ba su wani mutum amintacce su tafi da shi zuwa garinsu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su amintaccen wannan al'ummar shine sirna Amiru bin al-Jarrah wato wanda aka sani shi da Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya aike shi domin ya je ya riƙa karɓar wannan dukiyar ta sulhu din to bayan Abu Ubaida ya je garin nasu sai ya riƙa kiran mutane zuwa ga addinin Allah shikenan kawai sai su riƙa musulunta suna shiga addinin musulunci malaman tarihi sun ambaci cewa ma wayannan manyan shugabannin nasu da Sayyid da Aqil gaba ɗayan sun musulunta bayan komawa su najiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga baya ya tura sayyidina Ali radiyallahu anhu domin ya je karɓo musu zakka daga can to alama shi ne wannan da ke nuna cewa lallai sun musulunta din domin kuwa ba a karɓar zakka sai daga hannun musulmai wannan labarin duk yana nan a cikin Fathul Bari juz'i na 8 shafi na 94 zuwa na 95 da kuma Zadul Ma'ad juz'i na 3 shafi na 38 zuwa na 39 da kuma juz'i na 4 shafi na 41 dai akwai ruwayoyi daban-daban game da wannan nasaran Najran din nan to amma dai wannan abin da aka kawo din nan idan muka faɗa din nan kamar shine abin da ya fi tabbata daga nan sai jama'ar wata kabila ana kiran su Banu Hanifa wannan Banu Hanifa sun kasance su ma sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shekara ta 9 bayan dai dawowar shi daga yakin Tabuka sun kasance mutum 17 ne a cikin su akwai wannan babban makaryacin nan da ake kiran shi Musailamatul Kazzab wato Musailamatul makaryaci kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa a cikin Fathul Bari juz'i na 8 shafi na 87 Musailamatul Kazzab insha Allah za mu dan faɗi wani abu kaɗan daga cikin tarihin sa insha Allah bayan Musailamatu dan Sumamatu dan Kabir dan Habibu al-Hanafi ana masa inkiya da Abu Shama wani makaryaci ne lokacin da mutanen su suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta to sai ya nemi cewa shi ma zai musulunta amma sai dai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yadda shi ma annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa a'a sai ya ce to zai musulunta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda cewa bayan shi ya yi wafati ya bar duniya Musailama ne zai zama annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaga wannan abin da ke hannuna dama lokacin akwai tankar dabino a hannunsa ko wani tsinki haka irin tankar dabino zai kawo daidai da wannan in ka roƙe ni ba zan baka ba daga cikin annabci na daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam dama akwai ruƙuya da yi wato mafarki kafin zuwan su Musailama din ya mafarki kamar an ba shi wasu munduwa guda biyu haka daga sun sauko daga sama da ya hura su gaba ɗaya sai suka zama toka ya ce to wannan shine fassarar mafarkin da ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba shi labarin da cewa lallai akwai wani daga cikin wannan al'ummar wanda shi zai kashe shi to ga kaɗan daga cikin tarihin shi wannan makaryaci Musailama kamar yadda na faɗi wato nasabar shi mutum ne wanda yake babban makaryaci har ma ana buga misali in mutum ƙaryar shi ta yawa a ce wannan ƙaryar shi kamar Musailama ko kuma wannan ai yafi Musailama ma ƙarya in mutum ya kai matuƙa kenan wajen ƙarya ana cewa akzabu min Musailama mafi ƙarya daga Musailama an haifi Musailamatul Kazzab kuma ya rayu ya taso a cikin garin Yamama a wannan alƙarya da ake kiranta Jabaliya kusa da Uyayna a cikin wani kwari na Banu Hanifa inda suke zaune kusa da Najd kusa da wato birnin Riyadh ta yanzu kenan ta Saudi Arabia wasu suna kiran shi da Rahmanul Yamama saboda abin da yayi wa mutanansa bayan sun musulunta gaba ɗaya da mutanen shi sun musulunta daga baya shi duk ya karkatar da su daga kan addinin musulunci ya halatta musu yin zina ya halatta musu shan giya ya kuma ce musu ya yafe musu yin sallah ba sai sun yi ba wannan waje nasu inda suke zaune wato waje ne wanda yake gabashin jaziratul arab ta gabas yayi iyaka da bahrain da kuma banu tamim ta yamma kuma garin nasu ko kasar ta sa iyaka da gefen kasar yemen da hijaz ta gefen su kuma sun iyaka da najran ta gefen dama kenan ta gefen hagu kuma sun iyaka da kasar najadu awan wannan kasa ta su ta yamama ta kai tafiyar kwana 20 nisan ta kuma daga garin makka nisan kamar kwana 4 ne gari ne wanda yake da yawan shuke-shuke da kuma dabino suna da wato kasar ta suna da albarkar dabinai da kuma shuke-shuke Musailama ya kasance mutum ne gajere dan yakurkuri mai mummunar fuska ya kasance tun a farkon lamari wato mutum ne wanda kullum yake neman hanyar da zai bi ya zama ya jagoranci mutanen shi ko kuma ya zama mai mulki a kansu dan haka yake ta bin hanyoyi kamar irin su yakan bi irin bokayen nan masu hawa dutse suna zama akan duwatsu ba sa saukowa sai dai in kana buƙatar wani abu ka je can wajen su ka hau kan dutsen ka tambaye su wani abu na bokanci su gaya ma to yana zama tare da wayannan irin bokayen dan neman sa'a a wajen su sannan yana zama da ma'abota ƙasa irin manzo zana zana haka ƙasa su ce kaza ne yayi kaza sannan kuma dai yana bin bokaye da ƴan duba yana koyon irin ayyukansu da tsafi da sauran abubuwa dai da mutane masu bautar aljanu duka yana bubbin su dan neman yaya zai yi dai ya samu ya mulki mutanensa ta hanyar ƙarya da cin amana ya kasance a lokacin saboda irin wannan abubuwan da ya koya na tsafi akan karya fufukin tsuntsu haka ko kaza ko wani abu sai ya zo ya dora fufukin sai fufukin ya miƙe amma ta hanyar tsafi ne da rufa ido yake yi ya kasance yakan ɗauki ƙwai ko wani abu sai ya jefa shi a cikin kwalba kamar yadda yanzu matsafa suke yi shi ma yana yi a wancan lokacin Musailama ya kasance yana da'awar annabta tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a garin makka ya kasance yakan tura mutane su je garin makka dan su je su saurari karatun alqur'ani a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma idan an zo an gaya mishi sai ya kwafa yace shi ma an saukar mishi da wani abu mai kama da haka wani lokacin kuma abin da ya jiwo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din mutanen shi suka gaya mishi to shi ya je kuma ya isarwa jama'a ya ce ai shi ma wannan aka saukar masa shi ma annabi ne ga abin da aka saukar masa a cikin shekara ta 9 bayan hijira kamar yadda na faɗa a baya ya zo tare da sauran mutanen shi ya zo ya bayyana kamar ya musulunta kuma a wannan shekarar ce dai shekarar da ya fara abin nashi ya fara burin ƙasa har mutanen shi da yawa daga cikinsu suka riƙa bayyanar da goyon bayan su gare shi Musailama yana daga cikin waɗanda suka zo suka musulunta a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka bayyanar da musulunci Ibnu Ishaqa ya faɗa a cikin littafinsa cewa Musailama ya kasance yana daga cikin mutanen da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta a cikin Banu Hanifa sunan jama'a ta su kenan sun zo tare da shi suna nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam irin tufafinsu wato suna nuna adan tufafinsu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabban shi tare da shi akwai dan wani tsinki haka irin na dabino a hannunsa to yayin da Musailama ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wani baji rigarsa a gaban shi yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so shi ma ya zama annabi a bayan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaga dai da wannan tsinken baka da rabon shi a cikin annabtata a wata riwayar kuma wasu daga cikin malaman tarihi sun ce Musailama bai kasance tare da waɗanda suka musulunta a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai daga baya ya zo shi suka yi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan su wayannan mutane Banu Hanifa sun koma gidajensu wato can garinsu birnin Yamama da sai musaina ma ya bayyanar da da'awar shi ta annabta ya rike musu ƙarya yana cewa ai ai yayi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da cewa da shi duka annabawa ne sannan yake ga yawa waɗanda suka je tare da shi kin ba ku ji ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma innahu laysa bi sharrikum makanan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu tufafi da kayan abinci da sauran abubuwa yace gashi nan ya basu wannan kyauta su koma da shi tunda haka yake wa duk waɗanda suka zo suka musulunta yakan yi musu kyauta ta musamman gwagwaƙar kyauta wanda za su koma da shi su je su raba wa mutanen su kuma wayannan mutane bayan ya basu gwagwaƙar kyauta su 17 da suka ce to ai akwai wani ɗaya daga cikin su wanda sun bar shi can a masaukin su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai shi ma ba zai zama mafi sharrin cikin ku ba ma'ana ba zan hana shi irin abin da na baku ba shi ne sai ya bada wani abu mai yawa ya ce shi ma aka yi mishi ya aka yi wa musulama wai sai ya ɗauki cewa wannan faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa ai wannan ɗin ba zai zama mafi sharrin cikin ku ba kamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa shi ɗin wani zaɓaɓɓe ne to daga nan sai ya rika yin saja'u wato magana haka jerarriya ya rika yana faɗa yana cewa shi ma wahayi ne aka yi mishi haka abun nashi yake dai kamar tatsuniya misali daga ciki akwai abin da yake cewa wai laqad an'ama Allahu 'alal hubla akhraja minha nasmatan tas'a min bayni safaqin wa hasha wa hal yake cewa wai Allah yayi ni'ima ga mata masu ciki yana fitar da tsoka daga jikin su wacce suke tafiya kaji wannan wai Qur'ani yake ce ku fa kuma tsoka wannan tsoka da ke tafiya Allah yana fitar da ita ne daga jikin su ta tsakanin kayan ciki da matsarmama kazifan musailama ya halatta wa mutanen su ci gaba da shan giya su ci gaba da yin zina yace musu ba haramun bane da farko yace ya yafe musu salloli uku guda biyu kawai za su riga yi daga baya mai zo yace guda biyun ma ba sai sun yi ba duk ya yafe musu duk da haka kuma fari shi ya yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma shi ma dai annabi ne hay la taji kuma mutanen shi Banu Hanifa saboda kishin kabilanci ya suka kasance tare da shi suka goya mishi baya ya daga abin da Musailama ya tsatsara na tatsuniyoyinsa yake cewa wai shi ma Qur'ani ne Allah ya saukar mishi akwai inda yake cewa ya dabda'u bintu dabda'in ya ke kwado yar kwadanni ta zama kwado yake wa kirari kuma a cikin abin nasu naqiyun lakum taqin lalma'u tadarin wala sharibu tamna'in ke kwado mai tsafta ce ke baki bata ruwa ba kuma ke baki hana mai shan ruwa ya sha ba wai da wannan zai kwatanta alqur'ani wai da wannan zai kofi alqur'ani ko zai gasa da alqur'ani ra'asuki fil ma'i wa zambuki fil din kanki yana cikin ruwa amma jelarki tana cikin tabo daga cikin dai irin tatsuniyoyin nasa akwai wanda yake cewa wal mubziratu zar'an wal hasidatu hasdan wazariyatu qamhan wat tahinatu tahanan والخابزات خبزا والساردات سردا واللاقمات لقما إحالة وسمنا لقد فضلتم على أهل الوبر وما سواكم أهل المدر رفيقكم فامنعوه والمؤتبر فآووه والنائي فواسوه كان عندك شيء أبو الناس اللي قبل يقال رنسوائك وإيرن رنسوائك دار القرآن irin zuwa da Allah ke cikin Qur'ani wa zariyati zarwa fal hamilati wa qara fal jariyati yusra to irin wannan wai shi ma zai yi cewa Allah ne ya saukar masa ne yana cewa yake wai yana rantsuwa ina rantsuwa da masu shuka ina rantsuwa da masu girbi ina rantsuwa da masu girbi alkama ina rantsuwa da masu niƙa alkama niƙawa ina rantsuwa da mata masu yin gurasa daga alkama ina nan rantsuwa shi har da masu yin tuwon alkama har da masu yin loma kaga abun gaba ɗaya ya zama abun da ya zama tatsuniya dai wai alqur'ani zai kwafa a hakan idan yaji an saukar da aya daga cikin alqur'ani ko sura to shine shi ma sai ya kwafa din sai abin nan ware da gaske lokacin da Allah ya saukar da aya nan fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walau alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun yukhrijul hayya minal mayt yukhrijul mayta minal hayy wa yuhyilu ba'da mawtihi wa kadhalika tukhrajun ayoyin cikin suratul rum shi ma sai yace an saukar da irinta shine sai yace ga tashi nan sai yace fa subhanallahi idza jaa al hayatu kayfa tahyun wai darkiye ta bata ga Allah shin idan rayuwa ta zo da yaya za ku rayu wai la mulki sama'i tarqun wata yaya za ku samu mulkin sama ko hawa zuwa sama walau annaha habatu khaddalatin laqama alaiha shahidun ya'lamu ma fi sudur abu na shiri gaba ɗaya babu wata ma'ana da zaka gane wai da koda a ce ita koda a ce ita rayuwar kwayar zarra ce to sai wani mai sheda wanda ya san abin da ke cikin zukata ya tsaya a kanta wal aktsarun nasi fiha subura da mutane sun yawaita bata a cikin ta koda mutane sun yawaita kururuwa a cikin ta to kaga wannan fa kurafat ne kawai tatsuniyoyi ne kawai wanda ko kananan yara ma an suka ji sai sun yi dariya to wai da wannan zai kwafi alqur'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaman makka akwai lokacin da sayyidina amr ibn al-as radiyallahu anhu sannan bai musulunta ba ma yana kafiri to ya je can kasar su musailama din sai shi musailama yake tambaye shi ya labarin wannan annabin nagarinku yace kwarai da gaske yana nan kalau sannan fa shi sayyidina amr ibn al-as bai musulunta ba shi kuma shi ake tambaya game da annabi sallallahu alaihi wasallam musailama yace mishi ya labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa kwar yana nan kalau sai yace shin a kwanan nan ku an saukar mishi da wata sura to sai shi sirna amr ibn al-as radiyallahu anhu sannan yana kafirin amma ya haddace wal asr sai yake cewa kwarai da gaske an saukar mishi da wata sura kwanan nan wacce take mai kunshe da balaga ta harshen larabci wacce take mai fasaha sosai sai yace karanta mu inji sai sirna amr ibn al-as yace mishi wal asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شام سلمة سيشرو يت شان سيقل كي سميك أيني ما عنسو كرمون دا إيرنتا سينا عمر بن العاص سيشي كارنتام إتاكا نجي سيشي سيما سلمة يشي يا وبر يا وبر يا وبر إنما أنت إيراد وصدر وسائرك خفر ونقر yace wai ya kai zo mu ya kai zo mu kai ba komai bane in banda gudu da kirji kai ba komai bane in banda gudu da kirji kuma sauran jikinka gaba daya ko fato ne kawai da cinya da kwankwasar kasa yau irin yadda zo mu yake jan kasa hakan yana gudu da ya gama sai ya ce wa sayyidina Amr ibn al-As ya kai amru ya kaji wannan surar tawa da aka saukar mu sayyidina Amr ibn al-As sai ya ce wallahi kai ma ka san cewa na san ƙarya kake yi mutanen shi ma a san da duk yake wannan garabubun nasa mutanen shi ma sun san cewa ƙarya yake yi sai ya ce masa kai da Allah ta baka ba mu go in yazo yayi abun masu hankali daga cikin mutane sai ce kai da Allah ta baka ba mu go wannan tatsuniyar ta kaza hakudanta da alqur'anin annabi muhammadu wanda yana zancen mala'iku yana zancen duniya yana zancen lahira yana zancen abin da ya gabata na annabawan farko yana zancen abin da zai faru nan gaba sannan ka zo kai mana wannan tatsuniyar to shi dai kullum bai da hadafi illa ya ga zai ya kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya samu labari ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tofi a cikin wata rijiya wacce babu ruwa sosai a cikin ta yana yin tofi sai ruwa ya rika bubbugowa har sai da ya cika rijiyar. Musailama da ya samu labari shi ma sai je ya samu wata rijiya, ita kuma rijiyar akwai ruwa a cikinta. Musailama yana yin tofi sai ruwan rijiyar gaba ɗaya ya kafe gaba ɗaya. Musailama har ila yau sai ya samu labari cewa a wajen yaƙi wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen yaƙi an cire mar ido. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar mar da idan ya koma ya haɗe har ya fi na da ɗin ma kyau. Dan haka Musailama shi ma sai ya kira wani mutum mai ido ɗaya daga cikin mutanensa ya ce, zuwan ma tofi idan ka zai warke. Yana mar tofi a marar lafiyar, sai ƙwaya ɗaya ma da yake ƙyallarawa da shi ya tsiyaye. Mutumin ya koma makawo ɗiɗin duk ido biyun babu. Haka nan ya samu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran irin ruwan alolan shi idan mutum ya sha warkewa yake daga kowace cuta. Daga shi ma kawai shike sai ya alola, sannan ya ce ruwan alola tashi aje a yayyafa wasu dabinai, a shayar da wasu dabinai, a zubawa dabinan. Ana zubawa musu gaba ɗaya dabinan sai suka bushe, gaba ɗaya suka bushe nan take. Kaga in banda ma rashin mutunci na Musailama, ya za ka yi tari annabcin annabin da Allah bai taɓa yin tamkarsa ba. A cikin shekara ta goma bayan hijira, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jinyar shi ta ƙarshe, sai wannan babban ƙazami Musailama ya yi taurin kai ya rubuto wata wasiƙa a kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin wasiƙar yana raya wa kansa wai cewa shi ma annabi ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya rubuta mishi wannan wasiƙar shi ne wani ana kiran shi Amr ibn al-Jarud al-Hanafi. Ya ce, to tunda ka rubuta min, to jikan ka kai mishi. Da sai wani shi kuma ana kiran shi Ubadatu ibn al-Haris al-Hanafi. Ya ce, to mu je in raka ka. Suka zo ya rako shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka kawo wasiƙar. Abin da ke cikin wasiƙar shi ne wai wasiƙa ce daga Musailama ya raba wa kanshi wai shi ma manzon Allah ne, zuwa ga Annabi Muhammadu manzon Allah. Bayan haka, to ka sani cewa mu muna da rabin wannan ƙasa, Quraishawa ma suna da rabinta, amma sai dai su Quraishawa ba za su yi mana adalci su bar mu yankina mu rabin ba. Wassalamu alaika, aminci ya tabbata gare ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya a mishi reply, aka rubuta mishi bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jinkai, min Muhammadin annabi sallallahu alaihi wasallam, wasiƙa ce daga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ila Musailamatil kazzab, zuwa ga Musailama maƙaryaci. Amma ba'ad bayan haka, fassalamu ala man ittaba al-huda, amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a. Fa innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi, ka sani cewa hakika ƙasa ta Allah ce, yana gadar da ita daga wanda ya so daga cikin bayinsa. Wal aqibatu lil muttaqin, kyakkyawan ƙarshe kuma yana ga masu tsoron Allah. Musailama, kamar yadda na faɗa a baya, ya turo wasu mutane ne guda biyu su kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam tashi wasiƙar. Ɗayan cikinsu ana kiran shi Ibn Nawaha, kamar yadda na faɗa a baya. To yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wasiƙar Musailama, sai yake gaya wa wannan mutum bin yake tambaye su, to ku me za ku ce game da abin da ɗan uwanku Musailama yake kai? Suka ce, ai su ma suna kan abin da Musailama ɗin yake kai, wato sun yarda da wannan ƙarerayin na Musailama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, wallahi ba dan dai ba a kashe ƴan aiki ba, da din na yanke wuyanku, dan na sa an sare muku kai da takobi. Idan kuma wasiƙar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta, sai ya ba wani sahabin sa ana kiran shi Habib ibn Zaid al-Ansari radiyallahu anhu, dan gidan Ummu Ammara, wannan sahabiyar nan shahararriya wata a ranar yakin Uhud ta tsaya a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, randa maza suke guduwa, idan kuma tazo ta tsaya tana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da takobinta, tana saran kafirai, duk kafirin da ya taho kan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yi maza ta yi kanshi ta sare shi da takobi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana cewa, ummu ammara ta cancanci shiga aljanna saboda kokarin da ta yi a ranar a wannan ranar to wannan sahabi sunan habibu bin zaid bayan ya je ya kaiwa wannan tsinanne musailama wasiƙan nan musailama da bayan ya karanta ta sai ke tambaye shi yanzu kai din ka shaida cewa annabi muhammadu manzon Allah ne sai ce kwarai kuwa sai ji to ni ba ka yarda ni ma manzon Allah ne habibun zai sai ce mishi na kurmuce ban ji mai ka faɗa ba ya sake maimaitawa sai ya nuna kawai shi bai ma ji ba saboda in ya ce masa a'a sawa zai a kashe shi in ya ce masa eh ya yarda cewa shi ma manzon Allah ne ya kafarta nan kuma saboda ba sai ya ce mishi kawai bai ji ba musailama sai haushi ya cika shi kawai sai ya taso gare shi yasa aka daure shi yasa aka rika yanyanke mishi gabobinsa aka rika yanke yatsunsa daya bayan daya bayan an yanke yatsunsa na hannu aka yanke yatsunsa na kafa da karshe dai suka rika yanke shi gunduwa gunduwa akan wai sai ya yarda cewa musailama ma manzon Allah ne yadda habibun zaid bai yarda ba karshe dai har suka shahadantar da shi karshe dai wannan tsinanne musailama an zo an yaƙi da shi a zamanin halifancin sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanda a wannan yaƙin ne ma da yawa daga cikin sahabbai mahaddata alqur'ani suka yi shahada abu dai ya yi tsanani sosai a irin su sayyidina sabitu bin qais bin shammas radiyallahu anhu anan suka yi shahada irin su sayyidina Salim Maula Abu Huzaifa da shi kansa Abu Huzaifa din anan duka suka yi shahada mahaddata alqur'ani ne dukkanin su dalilin ma wannan shahada da mahaddata alqur'ani suka yi da yawa a wannan yaki shi yasa sayyidina Umar ya bada shawarar cewa a rubuta alqur'ani saboda kar a wayi gari wata rana ba mahaddacin alqur'ani musailama dai a wannan yakin ne ya zo da mutum wajen kusan 100,000 sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba su fito su 30,000 ba amma a hakan dai aka samu aka ci nasara a kansu duk da cewa sun shahadatar da sahabbai da yawa amma an ci nasara a kansu an karkashe su karshe shi kansa musailama ya gudu ya shiga cikin wata gona suka kulle wajen wani sahabi jarimi al-bara'u bin malik wan sayyidina anas dan malik ne ya zo ya ci ajiyar garkuwa a dora shi akai a cilla shi cikin gonar hakan ko akai aka cilla shi cikin abokan gabar kafin ka ce meye wannan ya kashe wajen mutum 10 daga cikin arnan sannan ya bude gate din aka shiga nan ma aka far musu aka ta karkashe su shi kansa musailama din ya gudu zai gudu tsira a nan ne washi wanda ya shahadantar da sayyidina Hamza yace to tunda na kashe masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masoyin Allah to yanzu kuma barin kashe maƙiyin Allah maƙiyin annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ya dauki wannan dai mashin nashi wanda ya harbi sayyidina Hamza da shi ya dauki mashin ya jijjiga ya saita ya harbi musailama da shi ya kuwa same shi a kahon zuciya ya kashe shi wa hashiyu bin harb radiyallahu anhu
amin
shi ya kashe musailama to wannan sune wafdul yamama ko kuma wafdu bani hanifa mutanen banu hanifa an sha wahala sosai da su kuma yana daga cikin waɗanda suka ƙarfafi wannan mummunar da'awa ta musailama akwai wani mutum wanda da can ya zo ya musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya musulunta sai kuma ya koma can dama shi ma yana daga cikin banu hanifa din annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aike shi yace ya je shi can ya je ya gaya wa mutane ƙaryar musailama ɗin ya bayyanar musu da hakikar addinin musulunci tunda shi ya musulunta kuma ya haddace wasu abubuwa daga cikin alqur'ani to ya je ya bayyana wa mutane gaskiya wannan mutum da ya je shikenan kawai sai ya rika kuma goyon bayan musailama yana faɗar abubuwa na ƙarya yana cewa wai ai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya yarda da musailama kuma ya yarda lalle musailama ma manzo ne na Allah wannan mutumin ana kiran shi ar-rajalu bin unfuwata ar-rajalu dan unfuwata
wannan mutumin sai ya zama fitinar shi ta ma fita musulama din domin da yawa da daga cikin mutanen ba su yarda musulama annabi bane sai da suka ji shi wannan ar-rajalu din wanda sun san ya je Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kuma ya koyi abubuwa da yawa na alqur'ani suka ji ya zo yana gaskatawa yana gaskata musulama to da yawa daga cikin su ma sai suka bar addinin musulunci suka koma suna bin musulama to kaga sai da sharrin sa ya ma fi na musulama din amma dukkanin su an kashe su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam basu bar su ba duk sun kashe su daga nan sai wafd bani Amir bin Sa'sa kabilar banu Amir dan Sa'sa'atu a cikin su akwai wani da ake kiran shi Amir bin Tufail wani makiyin Allah da kuma wani ana kiran shi Arbadu dan Qaisu dan uwan Lubaydu wannan Amr bin Dufail shine wanda ya sanya kabilar sa ya zuga su suka tare sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mutum 70 a daidai wata rijiya suka shahadantar da su a cikin su akwai wani ana kiran shi Khalid bin Ja'far akwai Jabir bin Aslam sun zama shi sune shugabannin mutanen su Banu Amir kuma sune shedanin mutanen ya kasance shi wannan Amir kamar na faɗa baya shine wanda ya shahadantar da ko ya jagoranci shahadantar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a Bi'r Muquna yayin da waɗannan jama'a suka yi nufin za su zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina su musulunta shi Amir din nan da shi da Arbadu sai suka ce to su ma za su biyo su sai kuma ittifaqi akan cewa idan sun shigo garin Madina ba musulunta za su yi ba su waɗannan biyun da Amir da Arbadu za su zo ne domin su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kisan gilla yayin da suka shigo garin Madina sai shi Amir ya kasance yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Arbadu sai ya zaga ta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da wukar sa da takobi ya fara zarowa takobin sa sai Allah subhanahu wataala ya busar da hannun shi ya kasa zarowa takobin ma gaba daya ya dan ya dai fara da dan zaro shi haka sai hannun shi ya bushe bai samu damar ma zarowa takobin ba balantana ya ce mummunar manufar sa Allah madaukakin sarki ya kare Annabin sa sallallahu alaihi wasallam daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya musu addu'a ya musu addu'a akan su ka san ita addu'a kala biyu ne akwai addu'a gare ka ita ce addu'ar za ta amfane ka in kai addu'a kuma akan mutum to an yi addu'ar da za ta cutar da shi a masa addu'ar sharri kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai cika yin addu'ar sharri akan mutane ba amma waɗannan saboda muguwar manufofin su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan addu'a to yayin da suka dawo suka koma gida shi wannan Arbadu din yana kan raƙumin sa yana tafiya sai Allah ya sauko da tsawa daga sama ta fado ta kone shi da shi da raƙumin nasa gaba ɗaya tsawon na ta tarwatsa su da kone naman shi yayi daidai da naman raƙumin nasa shi kuma Amiru a hanya sai ya sauka a gidan wata karuwa a nan gidan karuwan ya kwana cikin dare sai wani katon maru ya fito mar a makogarin shi maruru ne katu ya fito mar a wuyan shi ya waye gari da wannan marurun kafin ka ce me wannan shi ma marurun ya kashe shi a gidan wannan karuwar ya zo a cikin Sahih al-Bukhari cewa shi Amir ya zo zan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Amir sai yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wai zan baka zabi guda uku in ka karba wai shine bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka karba to ya zama kai ke da mulkin bangaren mutanen Sahara ni kuma nike da mulkin mutanen can waje jammu ko kuma in zama ni da kalifan ka a bayan ka yake gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuma kaki to zan zo maka da Banu Gadafan da dubunnan sojoji mu zo mu yaƙe ka yake gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan ya koma kuwa shine wannan marubu ya fito mishi a wuyan shi karshe dai ya mutu an ce akan dokinsa ma ya mutu domin lokacin da marurun ya shaƙe mar wuya ya makure mar sai ya gaya mutanen shi su kawo mar dokinsa ya hau da aka kawo mar yana hawa a kai ya mutu daga nan sai wafdu Najib wato mutanen Najib waɗanda su ma suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tashi zuwa matawa suka yi da zakkar mutanen su gaba ɗaya bayan sun raba wa fakiran cikin su to abin da ya saura kuma suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tawo ne mutum 13 da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce musu tambayoyi ne game da addini alqur'ani da sunna yana gaya musu su kuma suna rirriƙewa sannan suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam su abubuwa da yawa sai ya sanya aka rubuta musu domin kar su manta amma su ba su dade ba sosai a garin Madina yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su kyaututtuka kuma shikenan suka tashi suka koma zuwa garuruwansu suka aiko kuma da wani bawa daga cikin su wani bawa ne nasu suka aiko shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yazo da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mishi addu'a cewa Allah ya gafarta mishi ya mishi rahama kuma Allah ya sanya mishi wadatar zuci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan addu'ar kuwa sai addu'ar ta bi shi kuma ta karbi shi domin a ta lokacin da jama'ar Larabawan ƙauye suka ta shiga kafirci suna ta yin ridda to shi wannan bawan Allah bai yi ridda ba mutanen shi gaba ɗaya da yawa sun yi ridda amma shi bai yi ba kuma ya rika kiran mutane cewa a tabbata a cikin addinin musulunci daga su na ƙarshe da zamu kawo su ne jama'ar ɗaiɗu su wayannan mutanen sune mutanen Hatimu Da'i wanda a baya mun faɗi tarihin ɗan shi Adiyu wanda ya zo ya musulunta shi Hatimu ɗin dama bai da musulunci ba to wayannan mutanen a cikin su akwai wani da ake kiran shi Zaidul Khayli yayin da suka zo garin Madina suka yi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yakin dayar musu da addinin musulunci gaba ɗayan sai suka musulunta kuma musuluncin su yayi kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ga wannan Zaidul Khayli din yace ba a taɓa bani labarin wani mutum daga cikin Larabawa ba in an ambaci wani wata falala ta su sannan ya zo gare ni face sai na ga abin da aka faɗa gare shi an zurfafa sai in ga bai kai haka ba amma kai da ka zo sai na ga labarin da aka ban game da kai ma ashe ka fi haka an gina shi Zaidul Khayli Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi Zaidul Khayli sunanka ya canza mishi sunan zuwa Zaidul Khayli wato Zaidun Alkhayli da Zaidul Khayli wato Zaidun Dawaki yanzu kuma sai ya zama Zaidul Khayri Zaidun Alkhayli to haka nan wato mutane dai daban-daban suka rinka zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan a garin Madina tun daga kan shekara tara zuwa shekara ta goma suna ta musulunta a cikin wannan shekara biyu malamai ma'abota sira wato malaman tarihi da kuma rubutun yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito cewa akwai mutanen Yemen su ma sun musulunta akwai ƙabilar Uzdu da Banu Sa'adin da Huzaim da Quba'a da Banu Amir bin Qaisin da Banu Asadin da Bahara'u da Khawlan da Banu Maharib da Banu Al-Haris bin Ka'ab da Banu Gamid da Banu Al-Muntafiq da Banu Salaman da Banu Absin da Muzaina da Murad da Zubayd da Banu Kinda da Zumurra da kuma Gassan da Banu Ayyash da Nakhaim kabilar su Ibrahim Nakai kenan babban malamin nan daga cikin tabi'ai to wayannan duka sun zo sun musulunta a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam su wannan Nakhaim su ne waɗanda suka zo a cikin shekara ta 11 su ne ƙarshen zuwa sun zo ne da mutum 200 gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun zo ne a cikin watan safar dab da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkanin su dai sun rika zuwa ne yadda wannan zuwa nasu da suka rika yi yana nuni ne zuwa ga yadda da'awar addinin musulunci take fadada mutane suna ta shigowa addini da sai an yaƙin su ke shiga yanzu kuma gashi cikin ruwan sanyi da kansu suke ta shigowa saboda irin yadda suka ga gaskiyar addinin tana ƙara bayyana kullum haka nan Larabawa dama tun can suna jira ne su ga yaya za ta kasance tsakanin Qurayshawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye Qurayshawa to shikenan tunda sun san Qurayshi dama mutane ne wanda ba a rinjaye su a yaki in suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye su sun san lalle akan gaskiya yake sai su musulunta zaka kuma Qurayshawa da suka rinjaye shi shikenan sai su zauna akan addininsu na bautar gumaka da sauran Larabawan ƙauye duk haka suke ta jira to da ya faru kuwa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya samu rinjaye a kansu to shikenan kuma sai aka yi ta musulunta haka nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi daular Rum wanda duk Larabawa sun kasance kafin haka ba su taɓa yaƙi da ita ba suna tsoranta to wannan sai ya ƙara ƙarfafa gwiwa wajen shigowar mutane cikin addinin musulunci to haka dai abubuwa suke ta faruwa har zuwa dai wafatin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam anan za mu tsaya da fatan Allah ya ƙara tsira da aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka da kuma sahabban shi masu albarka idan Allah ya tabbata ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika Allah subhanahu wataala yadda ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi akan komai to haka nan ya zaba mishi garin haihuwa ya zama to garin haihuwar shi ya fi dukkan garuruwa kai ko ba a gaya maka ba ka san garin Makka ya fi garin ku to haka nan Allah madaukakin sarki ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam zuri'a ko ba a gaya maka ba ka san zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi zuri'ar gidanku albarka ba ma za ka kwatanta ba tunda Allah yake yin zuri'a a wannan doran kasar ba a yi zuri'a irin zuri'ar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba to haka nan sai Allah ya zaba mishi sahabbai tunda Allah yake yin sahabban annabawa alaihi salam ba a taɓa samun sahabbai irin sahabban annabi Muhammadu ba domin kuwa a wannan sararin duniya duk wata kafa da taɓa taka wannan kasar in dai ba kafar annabi ba ce to ba ta kai kafar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su da wani ma'auni za ka guda su babu wani mutum da za ka ce wannan mutumin darajar shi ta kai ta sahabi babu shi kowaye shi wannan abin da suka riska sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu ne wanda yawan ibadar ka zai kai ka riske su ba babu yadda za ka karfi zaɓi ne kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya duba kamar yadda malamai suke faɗa a cikin hadisi kamar yadda ina ji ko faɗin Ka'ab al-Ahbari ne ko kuma wani daga cikin magabata yace Allah ya leƙa cikin dukkan zuciyoyi sai ga babu zuciya wadda ta kai zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarki da aminci da haka sai Allah ya zaɓi shi ya sanya risala mafi girma a cikinta to sannan sai Allah ya saki dubawa cikin zukatan halittu sai ga babu wasu zukata mafiya tsarki mafiya ƙarfi irin zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sai Allah ya zabe su suka zama kuma su ne mataimakan shi masu taya shi wajen isar da wannan aiki saboda haka lalle duk wanda kaga yana sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to ƙarya yake annabi yake suka ba wani ba in ma ya ce yana kaunar annabi ƙarya yake kowane ne shi in ya ce yana kishin annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake kishin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka so shi ka girmama shi kai biyayya gare shi sannan ka so iyalan gidan shi ka so sahabban shi domin babu wani warewa tsakanin waɗannan biyu ba zai yiwu ka ce kana son iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga wani sahabi da kake ki ba ko da kuwa irin waɗannan sahabban ne da yanzu muke ambata su waɗanda sai a ƙarshen lamari ma suka zo suka musulunta in zo su musulunta ma sai su koma garin su wani iya ganin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan zuwan da suka yi a wannan ranar ya zo ya musulunta shikenan in ya koma da komawa shi gida kuma shikenan bai sake ganin shi ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya amma wannan din duk ibadar ka kowane ne kai ba za ka kai shi ba saboda wannan ganin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam din su daya to yaya kuma irin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wanda shi kuma tun daga ran da aka fara wannan addini na musulunci tun daga ran da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi kun fa anzir tun daga wannan ranar sayyidina Abubakar ya musulunta kuma babu wani mataki da aka taka a cikin wannan addinin wanda ba tare da shi aka yi shi ba da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi kun fa anzir aka umarce shi ya fara kiran mutane zuwa ga wannan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kira a boye yana kiran mutane a boye to ba shi kadai da kiran a boye ba har sai na Abubakar ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran mutane a boye shi ma sai na Abubakar yana kira hasali ma mafiya yawan manyan sahabban nan duk a hannun sai na Abubakar suka musulunta har sai na Usman a gaban sai na Abubakar ya musulunta ma'ana sai na Abubakar ne ya musuluntar da shi ya shigo da shi addini haka nan Abdurrahman bin Auf shi ma sai na Abubakar ne ya shigo da shi addini Sa'id bin Zaid radiyallahu anhu shi ma yana cikin al-ashratul mubashshirun shi ma sayyidina Abubakar ne ya shigo da shi cikin addini haka nan Talhatu bin Ubaidillah haka nan Az-Zubair bin Al-Awwam manyan sahabban nan da yawa yawan su sayyidina Abubakar ne ya shigo da su cikin wannan addini to duk wanda kaga za ka ga yana zagin sayyidina Abubakar wallahi makiyin addinin musulunci ne addinin ne kawai yake ki ba zai yiwu ka ce kana son Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kana kin sayyidina Abubakar ba zai yiwu ba ba sa rabuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yage sayyidina Abubakar daga jikinsa ba duk abin da zai faɗa in dai zai faɗi wani abu a cikin sahabbai to Abubakar yake faɗa wata mata ta zo gare shi ta zo na ga ko tambaya ta zo ta yi ne ko wani abu ta ce to in na dawo ba dufa in ban same ka ba ya ce in ba ki same ni ba ki samu Abubakar to haka nan sayyidina Umar tun da ya shigo cikin wannan addini annabi ya masa shaida tun da ya shigo cikin addinin ƙaruwa yake addinin karuwa yake dan waya na tambaya game da halacci na yin shafa akan rawani ko shafa akan safa shafa akan rawani gaskiya wannan babu shi duk in ka duba littafin fiqhu ba za ka ga wannan ba shafa akan rawani babu shi gaskiya sai dai in rauni ne da mutum sai ya nannade kamar bandage aka yi mishi aka nannade kan ko fuskar shi ko wani gun wanda ana taba wannan gun a wajen alola to in yazo yin alola sai ya wanke sauran gabbai wannan gabar kuma sai ya shafa akan amma in ba haka ba to ba a yin shafa akan rawani babu shi yawa Allahu subhanahu wa ta'ala ya alola cire rawanin yake ya alola shi ko shafa akan safa wannan shi ma babu shi gaskiya babu shi abinda ake yin shafa akan sa huffi ne shi ko huffi kamar safar yake amma takalmi ne na fata kuma yana dan abin haka ba kamar sauciki ne haka amma ya danyo sama kadan kamar safa yana kaiwa idan sau haka yana kaiwa idan sau kaga safa ko ba za a ce mata huffi ba yawa kuma shi shi huffi kaga ruwa baya ratsa shi haila tun da fata ne kaga ita kuma safa ruwa yana ratsa ta yawa kuma huffin ma sai na fata amma in na tsumma ne ma ba a yi sai dai in na tsumman ya zamto kasan shi fata saman shi fata gefen shi ne tsumman to wannan za a iya shafa a kan shi yawa wallahu a'lam sallar janaza da takalmi ya wannan ya halatta tafarillar ma in ka sai slipper din ka sabo kar yanzu nan a kofar masallaci sai ka sa abinka sai shi mai takalmi mai komin sa abinka a kafar kai ai sallah da kai tai warai kuwa akwai hadisi yana nan a cikin umdatul akam warai kuwa in ba datti ne ko najasa ka tabbatar ka taka wani abu da wannan takalmi ba sai ka kwabe ba to sai dai in baka da tabbacin tsarkin takalmi to shine sai ka kwabe yasa muke kwaba takalmi saboda ladabi amma ba wai cewa akwai cewa wajibi ne dole sai ka kwabe takalmi ba inda takalmin ka ka tabbatar abu yake babu wata dauda babu najasa yanzu nan ka sai shi sai ka sa abun ka sai sallah inda abun da yasa yake kuma takalmi ai dama saboda najasa ne eh wallahi a'lam
Allah